السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك بركة مدساد وأن مسلتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان بن سيقبا دكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى وننشين مجلس منا دريد تلاتن دبيو منا تكين شخصية تا أربعين أكوشيني أبو هريرة ما في هردة حدثين من ذا الله صلى الله عليه وسلم. Yau muna bakwai ga watan Muharram hijira daga Makka zuwa Madina 1447, wanda ya daidai da 2 ga watan 7 a kalandar Bature 2025. Idan ba manta ba, sati da ya gabata mun kawo bayanai wanda Abu Huraira, irin tuhumtar da ake yi mai daga cikin ƙananan sahabbai zuwa manyan tabi'ai da ƙananan tabi'ai, akan lalle yahi kowa yawan rawaito hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dalilin haka, Abu Huraira daddan ya dauke wa kanshi wannan tugumtar da ake yi mai kasancewar da kai wanda suka zamana shekara 23 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma dai bisa da adadin hadisan ko rabin hadisan da Abu Huraira ya rawaito ba su da shi, kuma daga cikin su da kai manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malai ya kawo mana wa'ansu dalilai wasati da yawa da ya gabata, mun kawo mu ma wa'ansu dalilai wanda suke tabbatarwa lalle Abu Huraira ya cancanci ya kasance yayi kowa yawan rawaito hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malai ya kawo sababi na harko kasancewar zamantakewar shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da zaran ya samu abin da zai sa a cikin shi tuwa shi bukata ta biya kurum, zai kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya saurari abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, haka kuma ya ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa. Sabanin sauran mutanen garin Makka wanda suka yi hijira garin Madina sun himmantu da kasuwa, su ko mutanen garin Madina sun himmantu da aikin noma, aikin garakensu. Haka malai ya kawo mana dalili na biyu, lalle shi Abu Huraira yana ɗaya daga cikin wa'inda suke ahlu suffa. Su kuma ahlu suffa mun sani mutane ne wanda suke cikin runwa ta cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kurum hammunsu umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ɗaukan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun yi bayani akan lalle a cikin shari'a ba laihi bane ba wanda ake tuhumta shi da wani abu, yayi kokari ya yayi wa kanshi wannan tuhumar da ake yi mai diddin ya farrantu a idan mutane, kamar yadda hadisin yake bayyana mana hadisi wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi, haka Imam Muslim ya kawo shi, kuma hadisin yana ƙara tabbatar mana lalle Abu Huraira yana da wata fadala a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma lalle Abu Huraira yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da kwaɗayi wurin neman ilimi na addininsu. Kasancewar ya ba da himma, ya shagaltar da kanshi, ya bar komi na daga rayuwar duniya akan ya zamana gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, don ya saurara daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, kuma daga abin da yake aikatawa. Kuma hadisin idan muka leka shi ma yana ƙara karantar da mu lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba su zamana ba zama na dirshin ba, zama na rashin neman arziki ba. Kowa huta yake yana nema, yana neman nashi. Baya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, mummuni wanda zai huta yayi fafutuka ya samu abin da zai sa a bakin shi yayi alkhairi da mummuni wanda yake mai rauni, wanda yana jira a zo a bashi. Dan insha Allah yau zan mu tashi i'tirafu sahabati bi ilmihi. Shahi na 272. 272. Malai yake cewa tabbatarswa na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, lalle Abu Huraira yana da ilimi. Allah ya bashi wannan kyauta ta ilimi. Ba mun sani ilimi kyauta ne wanda Ubangiji wanda yake badawa. Haka kamar yanda yake bayyana mana, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Tsari na Ubangiji, wani a yi shi da kuɗi, wani a yi shi da ilimi, wani a yi shi da wayo, wani a yi shi da tunani, wani a yi shi da ƙarfi. Haka Ubangiji yake al'amarin shi, ya rarraba kowa ga inda zai sa gaban shi ya samu arzikin shi. Yace kuma a hakan muke daga darajar wani akan wani, wane yahi wane, ba dan koyi ba, dan a jarrabe ku a gani wane ne zai yarda wannan nan da muke tare da shi dare da rana. Ba kowa ba a cikin mu ba yanzu ya koma kowan kowa. Hakuri zan mu yi mu maida wa Allah al'amarin, ko kuma hasada za mu yi mai. Wannan duka tsari ne na rayuwa, dan a jarrabe mu, liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, amma dai wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, manya-manya daga cikin su sun yarda lalle Allah ya dauki kyauta ya baiwa Abu Huraira ta ilimi. Na farko yake cewa an ibni Umar annahu qala ya Abu Huraira kunta alzamna li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa alamna bi hadithihi. Abdullahi bin Umar, wannan hadisin isnadi shi ingantacce ne, Imam Tirmidhi ya wutar da shi a cikin wannan Kitabul Manaqib, haka a cikin Sahihu Sunan Tirmidhi, Imam Tirmidhi ya kawo hadisin, hadisi mai lamba 30 da wannan 313. Yake cewa Abu Huraira, Abdullahi bin Umar yake cewa ya kai Abu Huraira, kai innan kahi kowa lazumtuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kanmu. Mun yi bayani akan waɗanda suka yi kowa yawan rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su guda 7: Abu Huraira, Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Mas'ud, Abdullahi bin Abbas, Aisha, Abdullahi bin Jabir bin Abdullahi. Waɗannan su ne guda 7 wanda a cikin sahabbai suka yi kowa yawan rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga Abu Abdullahi bin Umar yake tabbatarwa lalle kai Abu Huraira kahimu lazumtuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kalika ka gani Abu Abdullahi bin Umar wani shekara 8 yayi yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ɗan uwan shi a gidan manzo Allah take shiga yake gidan manzo Allah, ya ga miye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a cikin gidan shi. Amma dai duk da haka shi Abu Huraira shekara 4 katal tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Abdullahi bin Umar yake cewa kai ne kahimu lazumtuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa alamna bi hadisi, kuma kahimu sanin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan yabo ne kuma tabbatarwa ne na Abu na Abdullahi bin Umar, lalle Abu Huraira ya yi su. Na biyu yake cewa kana Abu Huraira ta yajlisu ila hujrati Aisha fa yuhaddisu thumma yaqulu ya sahibati al-hujra atunkirina mimma aqulu shay'an falamma qada salataha lam tunkir ma rawahu lakin qalat lam yakun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusrid al-haditha saradakum. Wannan asarin daga Imam Muslim ya hutar da shi daga Abu Huraira. Abu Huraira ya kasance yajlisu ila hujrati Aisha, yana zama bakin daidai gab da ɗakin Aisha, yarda Allah shi tabbata a gare ta. Idan ya zo fa yuhaddis, sai ya ringa faɗi mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza, manzo Allah ya ce kaza, manzo Allah ya ce kaza. Idan ya yi da karanta mata, sai ya ce mata summa yaqulu ya sahibati al-hujra, sai ya ce ya ke mu abuce wannan ɗakin. Atunkirina mimma aqulu shay'an, shin kina inkarin abinda nake faɗa daga, ko kina inkarin wani abu daga cikin abin da nake faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Ba taɓa inkari ba. Da kai riwaya wadda ta zo wadda Imam Muslim ya kawo ta, yace jalasatu wahiya, jalasa wahiya wahiya tusalli, Abu Huraira ya zo ya tarar da Aisha a ɗakin ta tana sallah, he zamna da ya zamna, sai yake ce mata isma'i ya rabbatal bait, ya ke mu abuciya wannan gidan, ki saurara ki ji abin da zan faɗi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake faɗi mata manzo Allah ya ce kaza, manzo Allah ya ce kaza, manzo Allah ya ce kaza. Sai wannan Aisha sai take cewa ala ta'jab ya Urwa, ya kai Urwa, shin baka mamaki yanda Abu Huraira yanda Abu Huraira yanda yake kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurum kawo su yake yi kamar kace yana karanta Qur'ani manzo Allah yace kaza manzo Allah yace kaza manzo Allah yace kaza Aisha take fadi wa Urwa baka mamaki akan haka to shine nan lokacin ta da ta gama sallah yace mata shin kina inkarin wani abu daga cikin abin da na faɗa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai faɗe shi ba saboda Aisha tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi sanin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a cikin gida haka a wajen ma idan an yi wani abu ana zawwa a bata labarin ga abin da ya wakana Hasani ma ta gatta tana jikin bangon masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ta bude tana kallon abin da ake aikatawa to shine nan Abu Huraira lokacin da ta gama sallah yace lam tunkir ma rawahu ba ta inkarin ba duk abin da Abu Huraira ya karanta mata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qalat sai take cewa Abu Huraira lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusridul haditha saradakum manzo Allah bai kasance ba yana kawo hadisi ba kamar yanda kuke kawo su ai sar da insa kamar yanda ake tilawa kaza da kaza kaza bayan kaza sai kaza sai kaza kurum mutun ya ringa yanda ka san yana tilawa tace manzo Allah bai haka idan yana magana ko kuma ku yanzu kun dauko wani abu kuna yin haka wannan shine kadai inkarin da Aisha ta yi wa Abu Huraira amma dai abinda Abu Huraira ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha bata mai inkari ba qultu malan yake cewa famadha yaqulu al-affakuna ba'da qawli ummul mu'minin Aisha ina masu karerace wanda suke kaga ƙarya game da Abu Huraira suna cewa Abu Huraira shi yake dora hadisan shi bai ji ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurum dan Allah ya mai tsawon rai shekara 50 shekara 43 yayi bayan mutuwar manzo Allah ko 44 bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurum idan ya zamana dan ya zamana tare da manzo Allah kurum sai ya ce manzo Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza suka ce duk ƙarya ce abinda Abu Huraira yake wadi to shine nan mallan yake nema ya musu radi yace ina masu ƙarerake wanda suke cewa Abu Huraira ai dora hadisi yake yana dangana su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga abinda kuma uwan mummu ne Aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi ta tabbatar ga Abu Huraira Abu Huraira lalle ya ji hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bayan hada wa qaulu ibni umar radiyallahu anhuma bayan hada abdullahi bin umar lalle Abu Huraira kahi kowa lazumtuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kahi kowa sanin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shaida guda biyu ta wadatas mana lalle Abu Huraira ya sha gaban sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin rawaito hadisi mallan yake cewa amma qauluhu radiyallahu anhu hadan shi da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul ilm wanda Abu Huraira yake cewa hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aini fa amma ahaduhuma fabathathtuhu fi an-nasi wa amma al-akharu falaw basathtuhu yaqta'u hadha al-bul'um Abu Huraira yake cewa na hardace daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ansu ilimin muka guda biyu ko wa ansu makayayya wanda suke cike da ilimi wanda suke sabanin juna yake cewa shine malaman hadisi suka ce nan da yake bayanin ayin kinaya ne akan sinfaini mukhtalifaini min al-ilm wa ansu bangare guda biyu ko wa ansu abubuwa guda biyu na daga ilimi wanda suke sabanin juna shine sinfin na farko ilimi wanda yake ta'allake da shari'a shari'a da hukumta hukumta na aqida da hukumta hukumce na halak da haram wannan shine sinfi na farko sinfi na biyu shine labarin abinda zai wakana a cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga lokacin da manzo Allah ya bar su har zuwa lokacin da za a tayar da kiyama wannan sune abinda Abu Huraira ya hardace daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa amma ahaduhuma kaga ilimin na harko wanda ilimi ne wanda yake da alaka da shari'a da abinda yake da alaka da aqida da abinda yake da alaka da hukumta hukumce yake cewa fa basastuhu fil nasi wannan ilimin sai na yada shi cikin mutane yake cewa wa amma al-akhar kaga dayan ilimin wanda yake da alaka da fitina wanda yake da alaka da iko wanda yake da alaka da kaza da kaza yake cewa wannan kuma yace falau basastuhu da zan yada shi cikin mutane in isar da wannan ilimin yake cewa yuqau hadha al-bul'um yace kaga wannan makogaran kaka za a yanke shi shi sanya anan malaman hadisi suke cewa ya za a yi game da girman Abu Huraira a ce ya koyi wani abu daga cikin ilimi wanda bai yada ba hasali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an umurce shi ya ayyuhar rasulu balliga ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballagta risalata an umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da duk abin da aka isar mai na daga sako kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci sahabbai yake ce musu ballihu anni walau aya duk abin da kaji daga gare ni koda gulgudan aya ɗaya ce ka isar da ita zuwa ga wanda bai santa ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani a duk lokacin ko hasali ko lokaci mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kare hutubar shi sai ya ce falyuballighu shahida minkum alghaib wanda ya halarci wannan majalisin nawa ya isar wa wanda bai halarci wannan majalisin nawa ba abin da yaji daga gare ni to ya za a yi Abu Huraira yayi kokarin boye wani abu daga cikin ilimi tunda nan hadisi idan ka dauki zahirin shi ya boye wani bangare ne daga ilimi ya bayyana wani bangare ne daga ilimi kamar yadda muka yi bayani abinda malumai suka kai wada mafi rinjaye shine ɗayan ilimin shine ilimin shari'a hukumta hukumci akida da sauransu ɗayan kwa ilimin shine ilimi wanda yake na fitina da mulki da sauran al'amurruka shine daga cikin misallai daga cikin abubuwan da Abu Huraira ya boye shine akhbaru wilatus su miyagun shugabanni wanda za su zo su yi jagoranci game da al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bada labarin su haka kamar fitintunu wanda za su wakana kisan Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah ya bada labarin haka abinda zai wakana na tsankanin Al-Hasan da shi da Yazid bin Muawiya manzo Allah da shi da Muawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin haka da abubuwa daban-daban wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari akwai hadisin da Ibn Hibban ya hutar da shi hadisin Abu Yazid al-Ansari yarda Allah shi tabbata a gare shi haka Muslim ya hutar da shi ba nafsul lafz ba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi sallar asuba ya hawo kan minbari yace yana mana khutba yana mana khutba yana mana khutba yace bai sabka ba hayar lokacin azhar yayi ya sabko ya sallaci sallar azhar ya koma kan minbari yana mana khutba yana mana hayar lokacin la'asar da yayi yace ya sabko ya sallaci sallar la'asar ya koma yana mana khutba yana labarta mana duk abin da zai wakanu yake cewa sai da rana sai da tafada sannan ya sabko ya sallar yayi sallar magriba shine rawun hadisin yake cewa haddathana bima huwa ka'inun fa'alamuna ahfazuna yake duk abin da zai wakana a rayuwar nan daga lokacin manzo Allah har zuwa lokacin da za a nade duniyar nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da ya bamu labarin shi yace wanda ya yi mu har da yace shine mafi sanin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana da kai riwaya wadda Imam al-Bukhari ya kawo ta riwaya ce wadda Umar bin Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajen qama fina annabiyyu sallallahu alaihi wasallama maqaman yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata tsayuwa a cikin mu tsayuwa ce wanda yayi fa akhbarna an bada'il khalqi manzo Allah ya bamu labarin tun farkon halitta annabi Adam yace hatta dakhala aljanna hatta dakhala ahlul jannati yace har zuwa ɗan aljanna sun shiga gidan aljanna kuma ɗan muta ma sun shiga gidan aljanna duk abin da zai wakana manzo Allah sai da ya bada labarin shi daga annabi Adam har zuwa shigan mu gidan aljanna da shiga ɗan muta gidan muta shine manzo wannan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa fa'alamuna ahfazuna wanda yayi kashin har da yace shine yayi musan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana shi sanya Abu Huraira yake cewa shi kuma Abu Huraira ai wancan satin mun karanta hadisin da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sahabban shi yace waye zai shimfuda rigar shi idan ya shimfuda rigar shi yayi hakuri hadin gama abinda zan faɗa a wannan wurin da rike tsaye yace ya hada rigar shi yace ya kasance daga wannan lokacin duk abinda na faɗa sai ya harrace yace Abu Huraira kadai yayi haka a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu fadala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'a da mu'jiza ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa Abu Huraira yake cewa to ilimi guda biyu na sani ilimin ku abinda ya shahi shari'a hukumta hukumta da aqida wannan na riga na isar da shi shi sanya malaman hadisi suka ce Abu Huraira da kai hadisin da bin manta Imam al-Bukhari ya kawo shi Abu Huraira yake cewa wallahi tallahi in ba dan wata aya ba a cikin alqur'ani ba yace da kai abubuwan da wallahi da bana hadi muku ba su a bangaren ma shari'a wa'ansu abubuwa na fadala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada saboda manzo Allah mafi yawa idan ya bada fadala yana cewa kadda a isar ma mutane fayyatakilu mutane hisrar nana yace ce a tunda mun samu hakan bari mu dogara kurum mu ba kan mu lahi akan haka kama abin da yawa kana da Abdullah ibn Abbas da abin da yawa kana da Abdullah ibn Mas'ud lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauko shi a bayan jaki yake bashi labarin kaga duk wanda ya kasance haƙƙin Allah akan bayu haƙƙin bayu akan Allah yace manzo Allah in baiwa mutane labari yace a kada ka ba su labari mutane su raunana sai su ce a to shikenan tun daga wannan gara ba su bari shikenan mu takaita akan ibadar da muke yi Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa lokacin da nazo zan mutu kasancewar manzon Allah yace mana duk wanda ya boye wani abu daga cikin ilimi yace Allah zai yi majaujaba da shi a wuta zai yi majaujaba da shi a sanya shi wutar jahannama yace dalilin haka na isar da wannan ilimin na hoyo mutane ga abinda to sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jin tsoron haka shine Abu Hurairah yake cewa in ba dan wata aya ba da take cikin suratul baqara in ba dan ita ba yace wallahi da ban zauna amma na ba ku ilimin ba ita ce ayar da ubangiji yake cewa wannan innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna illa allazina tabu wa aslahu yake cewa kaga waɗanda suke koye abin da muka sabkar da shi na daga gaskiya da shari'a yake cewa ulaika yal'anuhumullah wa innam mutanen Allah zai tsine musu albarka wa yal'anuhumul la'inuna duk masu tsinuwa kuma za su tsine musu albarka itace ne dabbobi ne dukkan za su tsine musu albarka sakamakon koye ilimi wanda suka yi yake cewa sai dai waɗanda suka tuba suka kyautata suka zo suka bada abin da Allah ba su na daga ilimi yace wannan su ne wanda ubangiji zai musu gata a gobe kiyama to kaga wanda ya san wannan aya ya za a yi boye wani abu daga cikin ilimi shi sanya ala qaulur raje malumai suke tabbatarwa ilimin da Abu Hurairah ya koye bai fadi ba shine ilimin abin da ya shahi jagorori na banza wanda za su jagoranci mutane su yi wa mutane banna yace ko kuma abin da ya shahi harakar fitintunu tunda duk wanda zaka fadi wani abu akan aibin shi ko kace a manzon Allah yace kaza akan shi to zai nema a dauki ranka saboda zaka bata shi wa khasatan wanda yake jagora shine Abu Hurairah yake cewa da zan bayyana wannan dayan ilimin da ni daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi da an yanke min wuyana da an yanke makogorona shine malam yake cewa a nan fa yaqulu az-zahabi imamu az-zahabi yake cewa qultu hadha dalun ala jawaz kitmanu ba'd al-hadith allati tuharriku fitnatan fil usul aw al-furu' aw al-madh wa adh-dhamm yake cewa wannan hadisin yana mana nuni akan halaccin boye hadisan ko wa'ansu daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama irin hadisan da suke motsa fitina a ce a ai wani da wani dama ga karshen su nan kashe zuna za su kaga ai wannan ai fitina ce wannan zata motsa to kyalewa rashin wadi akan abin da kaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi fadala akan bayyana shi shine nan imamu az-zahabi yake cewa wannan hadisin idan muka leka zan mu gani yana nosar da mu ko yana nuna mana lalle halaka ne boye wani bangare daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suke motsa fitina bangaren usulin fitina ko kuma bangaren furu'in fitina yace awil madahu wazam ko kuma yabo ko kuma zargi akwai wani gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabe shi ya ce kaza ne kai kaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kai bayan mutuwar manzo Allah ma da shekara 50 ma wannan mutumin ya zo duniya ka yabe shi wancan kuma an zarge shi kaga ko wanda aka zarga ba ya hakura ba wa khasatan a ce yana da iko a hannun shi shi sanya halaka ne irin boye wannan ko boye irin wannan hadisan daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine malai yake cewa amma hadithun yata'allaqu bihillin aw harab kaga hadisi wanda suke da alaka da halaka ko haram yace fala yahillu kitmanahu biwajhi bi halatta abuye su ta kowace fuska haramun ne katsari in ka sani wajibi ne ka isar da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya boye man katama ilman aljawahu Allahu bil jami' min an-nar duk wanda ya boye wani ilimi to Allah zai yi majaujawa da shi da majaujawa wutar jahannama sanya shi cikin ta yake cewa fa innahu minal bayyinati wal huda sabida abin da ya shahi halaka da haram yana ɗaya daga cikin albayyinat gaskiya wanda ubangiji ya sabkar da shari'a wanda ubangiji ya sabkar yana idan ka koma wannan ayat da take cikin suratul baqara zaka sa ƙara samun tabbacin bayani innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna وفي صحيح البخاري قول الامام علي رضي الله عنه اذا كما في صحيح البخاري علي بن ابي طالب يرضى الله اشتبته ا غريش yake cewa hadithu an-nas bima ya'rifun ya ku jama'a ku yi wa mutane magana da abin da zasu fahimce ku zasu da abin da zasu fahimce ku su gane muku kada ka zo ka kawo mutane abin da zaka sanya su su kasance sun mutu daga cikin hayyacin su kama mutane bayani abin da mutane zasu fahimce ku shine Abu Ali ibn Abi Talib yake cewa wada'u ma yunkiruna, duk abin da mutane suke inkari to kada ku musu bayani. Wannan suna magana ne ga mutane wanda suke mu'amala direct da mutane masu da'awa. Duk lokacin da ka zo yanayin wuri ka leka ka gani su mutanen wa'ansu irin mutane ne, abinda zaka faɗi musu shin hankulan su yana iya dauka ko baya dauka. Irin wannan hadisin da kwai shi hadisi Abdullah ibn Mas'ud yake cewa shi ma hadisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasula, ku yi wa mutane bayani ga abinda mutane kawunan su za su dauka. So kuke yi ku musu bayanin abinda kawunan su ba za su dauka ba, su karyatar da Allah da manzon shi sai karya ce. Shine Ali ibn Abi Talib yake cewa wada'un nasa ma yunkiruna, duk abinda mutane suke inkari to kada ku musu bayani akan shi. Yace atuhibbuna an yukazzaba Allahu wa rasula, shin kuna so ne a ƙaryatar da Allah da manzon shi? Irin hakan ta faru a cikin tabi'ai a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai wanda suke sabbin shiga musulunci an ba su wani labarai yace an yabu hankali ya yiwu. Hakan kuma ta faru farkon aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yawa daga cikin waɗanda suka musulunta a wannan lokacin waɗansu daga cikin sa sun yi ridda. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Isra'i da Mi'raj, ya zo ya ba mutanen shi labari ya ce a daren jiya an ɗauke ni an kai ni Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis na yi wa annabawa sallah, na jagorance su na musu raka'a guda biyu, an yi sama da ni hanna ta hina sayar da Ubangiji na, kuma an maido ni a cikin daren. A lokacin nan duk wanda ya ji, hatta da wanda suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kullun da suka sa shakka, kai da kai wanda ma suka yi ridda, suka ce hankali ba ya dauka ba. To shi kuma abu ne wanda aka umurce shi ya isar wa mutane, lalle yayi Isra'il. Shine da aka hudi wa Abu Huraira aka ce kaji abinda abokinka yake faɗa, wai jiya ya ta yi Baitul Maqdis ya ta yi saman bakwai ya dawo a cikin dare guda. Abu Huraira ya ce in dai shi ya faɗi muku gaskiya yayi. Shine aka zo aka akure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka ta yi Isra'i, to ka faɗi mana Baitul Maqdis ta ga nawa gare shi, kofa nawa gare shi, wanda ya shiga yayi sallah ina shi ina kula ma da adadin tagogin wannan. Yace bin taba samun kai na cikin rudani ba, yace kamar wannan lokacin kurum sai ga Ubangiji ya aiko da mala'ikan shi ga Baitul Maqdis in a gabana, in kai bangare kaza taga kaza an da kai kofa kaza an da kai bangare kaza taga kaza, wanda suke zuwa suka san wurin suka ce kwarai kwaya tafi, in ba mu'jiza ba ya za a yi haka. To shi ne yake bayyana mana hadisun nasa bima ya'rifun, duk lokacin da kazo zaka yi wa mutane magana akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada magana ta shari'a, to ka musu bayani akan abinda za su iya fahimce ka, abinda ba za su iya fahimtar ka ba. Kamar misalin lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga dutse a gazwatu al-Ahzab, da ya buga yayi walƙiya yace an bani mukullan Kisra, ya buga yace an bani mukullan Kaisar. An suka ce ya za a yi yanzu wannan ku ɗan tsirarin nan, wai mutanen garin Makka ne wasu 13,000 ha, Banu Ghatfan da Quraysawa ne suka zo muku ha, suka yi taron dangi, iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida. Lokacin ga daga gaba an zo muku, daga baya an zo muku, an zagaye ku zukatanku, balagatul qulubul hanajir, zukata sun kawo mu kokoro, babu mafita kurum in ba Allah ba. An sani wannan mutanen suka zo a cinye ma yasa cinye sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dukkan ta Madinan na waje ga 13,000 sun tinkare ta, ga baya wannan Yahudawan banu Quraiza da Banu Nadir. A lokacin nan wa balagatul qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa, kurum zato ya koma kallo ya koma sama, tunani ake mi Allah zai yi a cikin wannan al'amarin, shi kadai ne mafita, la manja wala malja minka illa ilayka. Wai a lokacin nan ne manzo Allah yake cewa za su bude Farisa, za su bude Rum, suka ce haba 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 hanka astaghfirullah, ba haushe yake cewa in mai wadi ba ga manzo Allah ba. To shine nan hadisun nasa bima ya'rifuna, shin kuna so a ƙaryata Allah da manzon shi? Yake cewa wa kaza law basa Abu Huraira zalikal wi'a la uziya bal la qutila, yake cewa haka da Abu Huraira zai yada wannan ilimin nashi, abinda ya shahi fitina, abinda ya shahi mulki, yake cewa wallahi tallahi da an azabtar da shi, kai bari ma da an kashe shi, saboda su wa khawarijawa suna nan,
wa'inda daga cikin manya-manyan daga cikin wa'inda suka yi jagoranci a wannan lokacin wanda Abu Hurairah ya zamani da su ya san duk abin da zai wakana a kalakshin su ya san abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani zai yi kaza karshen shi kaza ne to da an wadi maka an ce maka karshen ka lokaci kaza ga abin da zai wara mutuwar kaza za ta yi sanadiyya a hannun wani ga abin da manzo Allah ya faɗi shi kuma manzo Allah ma yanda qalil hawa to ya za a yi kafu Abu Hurairah wani ko da kama shi zai iya yanka shi ya huta lissahin shi saboda gobe ka a ƙara yin haka yake cewa qala shu'aib al-arnaud wurin tahqiqin wannan hadisin shu'aib al-arnaud yake cewa wa qad hamala al-ulama al-wi'a alladhi lam yabsuhu ala al-ahadith allati fiha tabyin umra as-sawi wa ahwalihim wa zamanihim yace malamai sun dauki ma'anar Abu Hurairah da yake fada yake cewa wannan wa ammal akhar ay al-wi'a as-sani wannan makayi ne daga ilimi dayan wanda bai yada ba yake cewa shine alladhi lam yabsuhu ala hadith wanda bai yada su ba daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tabyin umara as-sawi shine bayani akan jagorori na banza wanda zasu jagoranci jama'a wanda zasu yi wa mutane zalunci su gallaza musu azaba su kirishin adalci tsakanin su yake cewa wa ahwalihim kuma da halin su wa zamanihim kuma da zamanin su duk abin da zai kawo halin su da zamanin su za a yi suwana shine ilimin da Abu Hurairah ya sani ya boye yake cewa kana Abu Hurairah yukli an ba'dihi Abu Hurairah duk kasancewa wani lokaci yana hadi wa wa'ansu idan sun zo tsankanin su da shi da ɗan uwa manya-manyan sahabbai ko manya-manyan almajirai sai ya ce musu kun gani naji manzo Allah ya ce kaza da kaza da kaza zai wakana a shekara ta kaza a lokaci kaza a wuri kaza yana dan kawaici yana akan hakan yake cewa wala yusarrihu bihi khawfan ala nafsihi minhum yace amma dai bai sarrahawa yace a ai wani shine wani kurum kinaya yake yace a ai kaza zai wakana a wuri kaza lokaci kaza amma dai ba zai sarraha maka ba yace maka a wani ne akan shi abin zai wakana duk da ya sani yake cewa dalilin da ya sanya Abu Hurairah yake khawfan ala nafsihi dan jiwa kanci tsoro yake cewa minhum ka qaulihi kamar fadan Abu Hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi duk da akwai wannan a cikin shi Abu Hurairah wannan Imam al-Bukhari yake cewa ko hadisin da shi Abu Hurairah yake faɗi wa almajiran shi yake cewa a'udhu billahi min ra's as-sittin wa imarat as-sibyan yushiru ila khilafati Yazid bin Muawiya li anna kanat sanatu 60 min al-hijra yake cewa ina neman tsari da Allah ya isar da ni shekara 60 daga hijira shekara ta 60 daga hijira ak 60 ba 60 ba 60 ko 60 yake cewa ina neman tsari ka Allah ya isar da ni shekara ta 60 daga hijira yace wa imaratu su wa imaratu subyan da jagoranci na yara yushiru ila khilafati Yazid bin Muawiya Abu Hurairah yana nuni zuwa ga halifancin Yazid dan Muawiya li'annaha kanat sanatu 60 min al-hijra saboda Abu Hurairah wannan Yazid bin Muawiya ya samu halifanci bayan mutuwar baban shi shekara 60 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina yace wastajaba Allahu du'a Abu Hurairah am Allah ya karbi adda Abu Hurairah yace famata qablaha bi sanatin Abu Hurairah sai ya mutu kamun shekara daya da wannan shekarar ta Yazid bin Muawiya lokacin da zai amshi khalifanci akwai riwaya wanda Imam Abu Hurairah Imam al-Bukhari ya kawo ta cikin ingantaccen littafin shi wanda lafazin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a'udhu billahi min ra's as-sab'in yake cewa ina neman ba Imam Abu Imam al-Bukhari Imam Ahmad ne ya kawo riwaya ta Imam Ahmad ce a cikin Musnad din shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ina neman tsari da shekara ta 70 duk da akwai malaman hadisi suka ce da akwai kuskure aslan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yazo da shi shine a'udhu billahi min sanati 60 shine mai abuzu billahi min ra's 60 ina neman tsari da shekara ta 60 yake cewa a lokacin nan wa imaratu su kuma da jagoranci na daga wa imaratu sibyan yace da jagoranci na yara shine sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzo Allah wanne ne jagorancin yara shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce wa sahabban shi in ata'tumuhum halaktum wannan yaran da kuka ba su jagoranci in kuka sake muka yi musu biyayya to za ku hallaka shi kuma idan an ce yaro wai ba yaro na shekaru ba kurum wanda yake da tsutsar kai yake da rikici wanda kurum hammun shi ya za a iya biya bukatun shi na rayuwar shi ta duniya ba hammun shi ba ku talakawa ba hammun shi ba mi zai yi wa al'umma ba dukkan su suna cikin asubiya shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa'innan sune wanda idan kuka sake kuka yi musu biyayya yace a halaktu yace za ku hallaka yace wa in asaitumuhum ahlakukum yace idan kuma kuka ce kuka musu biyayya ba su kuma za su hallakar da ku wannan shine yanayin imaratus subyan jagoranci na yara su ɗayan biyu ne za su gwada muku ƙarfi in kuka ce kuka musu biyayya ba to za su hallakar da ku in kuma kuka musu biyayya to za ku hallaka saboda su in ba Allah suke yi wa ba hadisi ne wanda yake ingantacce wanda yake cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal wa qala ibn al-munir yake cewa ja'ala ba'dhum hadha al-hadith zari'atan ila tashih batilihim haythu i'taqadu anna lish-shari'ati zahiran wa batina da yawa daga cikin malumai sun sanya ko waɗansu daga cikin malumai sun sanya wannan hadisin zari'a ne zuwa ga gyara wannan kuskure wanda suke yi mu suke kan shi lokacin da suke i'tiqadi lalle shari'a tana da fasu guda biyu batin da zahir waje da ciki yake cewa wadhalikal batin wannan abinda suka fahimta akan wannan hadisin yace fahimta ce wanda take mumuna wanda take ta fahimta wanda take ba daidai ba yace innama hasilatul inhilal min ad-din yace lalle wannan abinda za ta gadar a cikin addini illa banna yace wa innama aradu abu huraira bi qawlihi abinda suke nihi da wada abu huraira wada shi da yi qut'a zalikal bul'um yace da zan bayyana wannan makari na daga ilimi ɗayan da na sani yace za a yanke wannan makogaran nawa yake cewa ai qutiya ahlul jiwari ra'sahu anan ahlul juri qutiya ahlul juri ra'sahu wanda suke azzalimai za su yanke kan Abu Huraira yanzu Allah shi tabbata a gare shi idan sami'u aibahu li fi'lihim idan suka ji Abu Huraira yana aibanta abin da suke aikatawa wannan kuma ba wani jagora wanda zai yarda wani ya koma gehe ya aibanta abin da yake aikatawa face yayi maganin shi shi sanya Abu Huraira aula dan ya kare kanshi daga irin wannan abin shi sanya Abu Huraira ya kame bakin shi bai bayyana musu wannan ilimin ba yace wa tadlilihi li sa'ihim kuma bata kai kawunsu da yake yi shi Abu Huraira kasancewa ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi lalle suna kan bata wa yu'ayyidu zalika anna al-ahadithul maktuma wannan kuma yana ƙara ƙarfafa lalle hadisi wanda aka boye laukanat min al-ahkam ash-shar'iyya ma wasi'ahu kitmanuha yace da ta da hadisan da sun kasance daga cikin hukumce ne shari'a yace wallahi bai yarwatuwa da Abu Huraira ya koyi su saboda mun bayyana ga abinda Abu Huraira ya bayyana yace wallahi kai ku sani ma ilimin nan da nake badawa in ba dan wannan ayat da yake suratul baqara ba yace wallahi da ban bada shi ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيننا ما بيناه للناس فاولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون malam gaba ta gaba yake cewa barakatu du'a annabi sallallahu alaihi wasallam li ummihi yace albarka addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga ma'ahiya ta Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi عن أبي كثير السحمي قال حدثني أبو هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبك قلت وما علمك بذلك قال إن أمي كانت مشركة وكنت أدعوها إلى الإسلام وكانت تعب علي فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فأخبرته وسألته أن يدعو لها فقال اللهم اهد أمي أبي هريرة فخرجت أعدو أبشرها فأتيت فإذا الباب مجاف وسمعت خبخبة الماء وسمعت حسي فقالت كما أنت ثم فتحت وقد لبست ذرعها وعجلت عن خمارها فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa ma'ahiya Abu Huraira addu'a Abu Huraira yake cewa wallahi ma khalaqa Allah mu'minan yasma'u bi illa ahabbaki yace Allah bai taba halitta wani mummuni ba ya wayi gari a cikin zuciyar shi da kai imani yace yaji an ce Abu Huraira ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi face ya suru wannan baiwa ce wanda Ubangiji ya yi wa Abu Huraira shi sanya duk wanda zaka ji a cikin addinin musulunci yana inkarin ko yana suka Abu Huraira to wallahi tallahi kai bi ta imanin shi kuma mafi yawa ko a 100 ko kashi 90 cikin kashi 99 cikin 100 ba wanda suke suka Abu Huraira in ba ɗan shiya ba wannan kuma ba sa cikin mu bane shine na Abu Huraira yake cewa gagatan ga Ubangiji yayi mai wallahi ba wani wanda zai ji an ce daga Abu Huraira mun sheda zakatan mu tana san shi kuma insha Allah za mu tashi tare da shi yake cewa ba wani mummuni wanda zai ji an ce Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace face ya su wannan kuma ba Abu Huraira kadai ba sifa ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Hadisa Abdullah ibn Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yaso sahabbaina yace fa bi hubbi ahabbakum dalilin soyayya ta yaso sahabbaina yace wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum duk wanda yake ya kyamata sahabbaina to dalilin kyamar da yake yi mini yake kyamata sahabbaina duk wanda zai zo yace maka a su sun yarda manzon Allah suna san manzon Allah amma dai wane da wane da wane su ba sa san su suna tsine musu ko suna zagin su to wannan kalbibitan soyayya su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum yubayyin in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum duk wanda yace yana san Allah to yaso ya bi sunnata yace a lokacin nan soyayya tsakanin ka da kai da Allah da manzon shi za ta tabbata ita kuma yana ɗaya daga cikin soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san yallan gidan shi haka kuma san sahabban shi ridwanullahi ta'ala alaihim shi abi kathir yake cewa wama ilmuka bidhalika Abu Huraira kace duk wanda yaji ka he ya soka dalilin me san ya kake fadan haka قال سيكي تيوا إن أمي كانت مشركة يتياكي أبي كثير السمح ما هي تاكسنتي مشركة مشركة إتتي ود ذكي هذا بوتاء الله بواني يا مسلمت أماري ما هي شي مشركاتي يتيو كنت أدعوها إلى الإسلام yace duk lokacin da nazo gunta ina kiranta yake ma'ahiyata ki kokari ki shiga cikin musulunci nan ki karba addinin musulunci nan shine tsiran ki duniya da gobe kiyama wa kadat ta'aba alayya sai dai tana kiye mini ta musulunta fa da'awtuha yawman wa tarana nace mata dan Allah ki kokari ki musulunta ki shigo cikin haske wannan addinin wannan namu na musulunci yace fa asma'atni fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma akra yake cewa he ta ji yasu da ni akan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda nake mata shi kuma wannan ba karamar kalma bace ba ka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai kuma mu'ahiya ce ya za in yi da ita shi dai Abu Huraira ya garzaya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka a bashi fatawa akan mu'ahiyar shi ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗi wa'ansa kalmomi wanda ba su dace a faɗi ba a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira yake cewa fa'ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ana abki sai na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kuka fa akhbartuhu na bashi labarin abinda ma'ahiyata ta faɗi wannan ita ce soyayya Allah da manzo duk abinda yake na Allah ne da manzo to ba wai hirar dangantaka in dai an ce kaza ne to wajibi ne a tsaya akan shi kuma soyayya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi wa manzo haka mummune suke yi wa manzo suna san shi sama da iyayensu sama da kawunansu sama da diyansu sama da abin da gare su na daga dukiya wannan shine cikon imani duk wanda kuma ya fifita wani abu daga rayuwa ma'aji ne ko mata ne ko diya ne ko dukiya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbas bashi da imani Umar yazo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi na wayi gari ba wanda nake so sama da kaina sai kai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya mai inkari yace har yanzu Umar har yanzu yake cewa manzon Allah wallahi wallahi a cikin zuciyata ba wani wanda nake so sama da kai nahi san ka sama da kaina yace al'ana ya Umar yanzu imanin kai tuka ya kai Umar قل إن كنتم تحبون الله أفضل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم إلى الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله يزال منا in ya kasance iyayenmu sun yi muhimmanci ga wannan addinin game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, diyanmu sun yi muhimmanci ga wannan addinin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, matanmu sun yi muhimmanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan addinin, yake cewa dukiyoyinmu da danginmu sun yi muhimmanci ga wannan addinin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa tijaratun takhshawna kasadaha, da kasuwancin wanda muke tsoron mitsawa akan shi mu kai muke saidawa yayi muhimmanci akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zama tare da shi da wannan addinin, yake cewa to fatarabbasu da ku jinkirta hatta ya ati Allah bi amri, har sai Allah ya zo da al'amarin shi, ita ce azaba ta zo ta lulube ku. Ga wannan yana ƙara tabbatar mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban komai take, da zarar an ce an taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bakka ganin wane ne, kai ka liƙe idanka ka sawa idanka barkono kurum ka zo ka dauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fansa. Haka yawa kana da julas wayyar yaro ne a gidan Julas, yace tun yana dan karami baban shi ya rasu, yace babu wannan Julas sai da yi aure ma'ahiyar shi, yace da aka aure ma'ahiyar shi ba a ce me ba a shi agona bane ba, sai yace a kawo shi ba ya ci arziki a gidan, aka kawo shi yace wallahi tallahi bai taba takaitawa ba daga cikin abin da yake mun bada daga alkhairi ba, yanda ka san dan da ya aihu a cikin shi, yace haka muke rayuwa, haka muke rayuwa yau da gobe, yace ba wata kyautatawa wanda ya takaita akan ta a kaina, yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowa ya bada abin da gare shi a shiryar rinduna wanda zai ta yakin Tabuka, yace akai gwana daya Julas tare da shi, shi ma yake ta dole mu zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu salla, yace naga wanda ma bai da bai kai mijin ma'ahiyata ba bai kai shi ba, hali da yana dauko abin da gare shi yana kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana ba da gudunmuwa a shiryar rinduna wanda za ta yi yakin Tabuka, yace akai kwana daya biyu uku Julas bai dauko komai daga cikin duke shi kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, sai nace ya kai baba na, yace kowa yana daukowa yana bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace amma dai kai Allah ya rubuta maka har yanzu baka dauka ka bada ba, sai ce yawo ya kai Umayyah, yace inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne dan aike ne daga gun ubangiji, in yarda in amince, yace wallahi kaga wancan jakin wallahi ya hina hankali, yace ban yarda ba ashe ni ne Julas munafiki, wannan kalmar ta sanya Umayyah yana ta kuka, ya za a ce mutumin da ya kyautata mu ne a ce wai yana da halayya na munafiki, a narke da shi muke tahiya masallaci muna sallah da shi ake komi a tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma wannan kalmar ta fito daga bakin shi, yaro ya ma kanci shawara in na boye na tutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, in na bayyana na tutar da mutumin da ya mun gata shekara da shekaru ya ma ma'ahiya ta gata, yana cikin wannan halin to wanne zai yi, a kai wa manzo Allah ko kai ko kuma kungwadi ta kan yi ma'ahiyata ma a sake ta, ni ma gatan da ake yi mana shiga cikin garin ne, yace to wanne za a yi, yace to soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da soyayya komai take, yaro ya tashi ta yi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ka san wani Julas ka san alaka ta da shi kwarai kwa, yace ka ji abin da ya faɗi in kai innan dan aike ne da gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hankalin shi ya iya yarda, yace to wancan jikin ya yi shi hankali, yace ya faɗa haka, yace kwarai kwa ya faɗa haka, yace a taya kirawo Julas kai tsaye munafukan da suke gindin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce kun ji yaro da rashin kunya a maka gata a dauri ai daudawainiyanka a daudawainiyan ma'ahiyanka shekara da shekaru abinda zaka saka tawo Julas da shi, ake nema munafukan nan sun san dan uwansa ne suke nema su ƙaryata Umayyah, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa aka kirawo Julas, yace yaro mai mai ta abinda yace ga abinda Julas ya faɗi, ga abinda akai, ga abinda ya faɗi mai, Julas yace ƙarya yake, yace ya za a yi faɗa haka ya manzo Allah, munafukai suka goyi bayan shi, shi ko manzo Allah ya san munafukan, ga Huzaifa a kusa ya san su waye su, yaro yace to wallahi yana zubar da hawaye an ƙaryata shi, kuma ga abinda zai wakana a gida, yace Allah kadai da manzon shi za su hutar da ni daga cikin abinda nake ciki, kai tsaye ubangiji sai ya saukar daga aya yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islami wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an agnahum allahu wa rasuluhu min fadli fa in yatubu yakun khayran lahum wa in yatawallu yu'adhibuhum allahu 'adaban 'aliman fid dunya wal akhirah ubangiji ya saukarwa manzo allah ana zamune ana takaddaman nan kurum sujula suka ga manzo allah sallallahu alaihi wasallam cikin shi hayyauni zuwa tana zuba a cikin shi sun san me ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye aka fara wanda wanda manzo Allah ya karanta musu yahlifuna billahi ma qalu za su rinka maka rantsuwa akan wai su ba su faɗi kalmar da aka zo aka faɗi maka lalle sun faɗa ba yace wala qalu kalmatul kufr tabbas abinda yaron nan yazo ya faɗi yace baka ga abinda suka faɗi haƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗi kalma ta kafirci kuma wannan kalmar da suka wadi kafaru ba'da islamin sun rigaye sun kawurce bayan musulmtun su wa hammu bi malam yanalu sun yi yunkurin su samu abin da har abada ba za su same shi ba yace kuma wai an ce musu su bada fi sabilillahi a shirye rundun a taita buga yace sun rike daga abin da ubangiji ya basu bayan ubangijin ne ya wadata su da abin da za su bada dukiyar da ta Allah ce shi ya baka ba wayo zaka bi ba dubara zaka yi mai ba wa ma naqamu illa an agnahum allah wa rasuluhu min fadli bangaren manzon allah da manzon shi bangaren allah da manzon shi albarkacin su suka samu wannan dukiya ubangiji ya ba su daga cikin fadlan shi yace to abinda ake musu da shi fa in yatubu yakun khayran lahum in dai suka tuba yace to shine mafi alkhairi a gare su an bude musu kofar tuba wa in yatawallu in suka birsine suka sadda kansu suka juye baya suka ce a'a ai su musu fadi wa bayan an riga an sabkar maka da wahayi an fallasa su yace to yu'adhibuhumullahu 'adaban 'aliman fid dunya wal akhirah anan duniya Allah zai musu azaba azaba mai radadi kuma haka gobe kiyama Allah zai musu azaba azaba wanda take mai radadi a lokacin nan Julas yake cewa wallahi tallahi kai tsaye imani ya dosa a cikin zuciyata naji ba wanda nake so kaman manzon Allah da wannan yaran yace he na kasance ina kyautatawa wannan yaran sama da irin kyautatawa da nake yi mai ada saboda wannan yaran ya cece ni daga azabar duniya da azabar gobe kiyama kaga wannan shine haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan duk lokacin da aka ce manzon Allah ya zartar ko an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani zancen wani naka ne a'a wani dan kurum mutun ne ya kokari yayi ya fallasa mutun diddanmi diddaka hudda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙin shi shine ne yake bayyanawa duk lokacin namu ya kawo yake cewa ga abinda manzo Allah mu gama hadisin yake cewa faqala allahumma hdi wa sa'altuhu an yad'u laha lokacin da na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na labartawa abinda ya wakana sai na ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah kayi wa ma'aihiyata addu'a dan Allah ya shirye ta wannan soyayya ce tsakanin da da ma'aihi faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa allahumma hdi ummi abi huraira ya ubangiji ka shirye su da ma'aihiyar abi huraira yace fa kharajtu a'du ubashiruha yake cewa kai tsaye he na huta tunda manzo Allah ya addu'a kuma addu'ar manzo Allah karbabba ce kai tsaye yake cewa kurmi sai na huta diddan ina sassaka ina gaggawa in tai in bata laba in tai in bata albishir manzo Allah ya mata addu'a lalle Allah zai shirye ta fa ataitu sai nazo fa idal babu majafun wa sami'tu khadkhadat alma yace da nazo sai na taradda kofa a like take he naji ruwa yana zuba a kasa yace wa sami'tu hissi wa sami'at hissi kuma aihiyata yace sai ta ji motsi na lalle ni ne na iso gida yace fa qalat sai ta ce kam anta yace so da yawa kai ne ya kai abu huraira ka dawo summa fatahat sai ta bude mini kofa wa qad labisa dir'aha ta sanya dir'in ta silkinta yace wa ajjalat ala khibariha ta nannade kanta da adikonta fa qalat sai take cewa ashhadu an la ilaha illa allah na sheda babu abun bauta da gaskiya sai allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammad bawan allah ne ko manzon shi ne yace qala abu huraira yake cewa faraja'tu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai na dawo gun manzon allah sallallahu alaihi wa sallama abki min alfarhi ina kuka dan jin dadi ma'ayyata ta riga ta musulunta kama bakaitu min alhuzn kama yanda dazu na dawo gun manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ina kuka dan bakin ciki ta musulunta cikin haƙin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wa qultu sai nake cewa ud'u allah an yuhibbani an yuhabbibni wa ummi ila ibadihi ila ibadihi almu'minin nace wa manzo Allah yanzu kuma abinda nake so manzo Allah ka mun addu'a da ni da ma'aihiyata duk wani bawa mummuni idan yaji mu sai ya so kaga wannan ita ce addu'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha yanzu magani yanzu yayi kai tsaye mahiya Abu Huraira Allah mata gamkatar da musulunta ta musulunta kuma ya dawo yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da addu'a ya kasance da ni da mahiyata duk wanda ya ji mu sai ya so daga cikin bayi wanda suke mummunai فقال سيمنز الله صلى الله عليه وسلم يكتوى اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين يا الله كسوين تأسوين ونن كرمون باوان ناكا أبو هريرة دماء يشزوا قباوي وندسكي مؤمنين وحببهم إليهما كما أبنجي كسامسك ونباوي وندسكي مؤمنين wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abu Huraira da ma'ahiyashi hadisi ne wanda yake ingantacce isnadin shi ingantacce ne Imam Ahmad ya hutar da shi a cikin musnad din shi lokacin mu ya ja zamu tsaya anan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke fara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi duk abinda rai ta kudirce na alkhairi Allah ya tabbatar mata duk abinda yake sharri ne game da rayuwarmu game da addininmu game da iyalanmu game da dukiyoyinmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi a cikin rayuwarmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika